أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين بركم ودسك يا دوا أتكم ونا مسلاتي من البركة مسلاتي علي بن أبي طالب وندي كي تكي مكرن تسي إجدي أبرني نمغرم جمهوري النيجر yau muna ranar Laraba 23 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya ce ma 11 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati as-salaf as-salih ahli as-sunnati wal jama'a littafi wallafar babban malami al-sheikh Abdullah bin Abdul Hamid al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya idan ba amince ba satin da ya gabata mun malam ya fara mana bayani dangane da abin da ya shahi tafarkin ahli sunna dangane da abin da ya shahi dabi'u da halaye lokaci ya cin mana a dai lokacin da muka isko wata aya ta Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah yake cewa qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ma'ana hakika mu'mini sun samu babban rabo wa innan wa'inda suke wato samun khushu'i a cikin sallar su inda malam yake mana bayani dangane da yanda magabata suke bada muhimmanci wajen tsedar da sallah insha Allah a yau zamu ci gaba a gabata gaba in Allah ya yarda wannan darasi namu na yau shine darasi na 50 daidai Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci malam yake cewa wa ahli sunnati wal jama'a yatawasawna bil ijtihad al mutlaq fi ta'ati Allah jalla wa ala wa ibadatihi yana daga cikin wato manhaji ko kuma tafarki na ahli sunna wal jama'a da aqidan su shine suna yin wasiya wajen yin kokari matuka wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin ibada a gare shi ma'ana a matsayin ka na bawa ga Allah abin da yake kanka shine kai iya kokarinka daidai gwalgwadon iyawarka wajen yin biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma yin ibada a gare shi wannan abin da yake suke yi wa junansu wasiya kenan sai yace wa bi qiyamil layl haka kuma suna yi wa junansu wato wasiya da qiyamul layl shine tsayuwa ta cikin dare wanda qiyamul layl tana daga cikin wato ibadu wa'inda suke na nafilfili masu fa'ida masu amfani ga dan adam domin a cikin qiyamul layl ne ake samun wato wani wata sa'a wani lokaci wanda yake da tsananin albarka wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle Allah subhanahu wataala yakan sabko saman duniya a daidai lokacin da dare ya tsala ya yanka zuwa daya cikin ukun shi na ƙarshen karaba dare ya gida uku to na farko na biyu kashi na ƙarshe in ya kai wato Allah subhanahu wataala yakan sabko saman duniya da kanshi yakan yi magana ya ce ina mai neman gafara a gafarta mishi ina mai neman wata bukata a biya mishi ina mai tambaya a amsa mishi tambaya shi amma a daidai wannan lokaci mafi yawan bayin Allah suna kwance suna sarara barci to kaga waɗanda zasu samu rabauta da wannan alkhairi sune waɗanda suka tashi cikin dare suka yi tsayuwa ga Allah subhanahu wataala dan neman kusanci a gare shi kuma dan neman ladan da yake cikin wannan abu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairin wanda za a yi koyi da shi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin qiyamul layl kai hasali ma zai yi wuya a samu wani dare da zai zo ya wuce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi qiyamul layl ba har ya kai na Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ta ganshi yana qiyamul layl kafahoshi sun kumbura saboda tsayuwa kaga wanda yake nuna cewa tsayuwa ba sama sama bace ake tsayuwa ce ake ta kirki kawo shi suka kumbura nana Aisha ta kalle shi ta tausaya mishi take cewa ya rasulullahi ka sauƙaƙa ma kanka ga kawawanka sun kumbura mana ka sauƙaƙa ma kanka shin Allah ba ya gafarta maka abin da ya gabata da wanda zai zo ne zanubanka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kin yi gaskiya Allah ya gafarta mana abin da ya gabata da wanda zai zo na kurakurai amma shin ba zan kasance bawa mai godiya ga ubangijin shi ba? Ka duba haka gani, Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin da yake wai godiya ce yake ga ubangijin shi saboda wannan aikin da aka mashi. Da ni da kai ba wanda ya gafarta mana, ba mu da wannan tabbacin, amma kuma kiyamul layli tana gagara mu. Shi yasa annan malaji suna yi wa junansu wasiya da kiyamul layli, sai ce wa ihya'ihi bis-salati wa qira'ati al-Qur'an, da kuma raya wannan dare ta hanyar yin salloli da kuma karatun alqur'ani mai girma. Li annahu min hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yin hakan shiriya ce irin wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da ita. Wa li anna Allah ta'ala amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qiyamil layli wal muhafazati alayhi, domin Allah subhanahu wa ta'ala wato ya umarci annabi shi da yin qiyamul layli kuma ya kiyaye wannan qiyamul layli ya zamanto yana aikata ta. Hadisi daga Aisha shine muka ambata yanzu, Allah ya kara yadda a gare ta, take cewa anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu min al-layl, annabi ya kasance yana yin qiyamul layli hatta tatafattara qadamahu, har sai kafawun shi sun kumbura sun yi ruwa. Fa qalat Aisha, sai Aisha tace lima tasna'u hadha ya rasulullah, ya ma'aikin Allah me yasa kake yin haka, kana wahal da kanka, kana ba kanka wahal da ta huce wato ta kai makura. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika al-hali kuma, Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka, wa ma ta'akhkhara da ma wanda bai zo ba a gaba zai zo. Qala sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata afala uhibbu an akuna abdan shakuran, shin ni ina so ne in kasance bawa mai godiya, shi yasa kika ina aikata wannan abu. Kaga wannan ya tabbatar maka da cewa qiyamul layli wani abu ne wanda magabata sun kasance suna yi ishara zuwa gare shi, kuma sannan suna yi wa junansu wasiya ba dan komai ba sai dan saboda muhimmancin da yake cikin shi. Malam sai yake cewa wa ahli sunnati wal jamaa yathbutuna fi mawaqif al-imtihani wal ibtila, haka kuma ahli sunna wal jamaa sun kasance suna tabbatuwa a lokacin da suka samu kansu cikin hali na jarrabawa da ibtila'i idan ya same su, wanda kuma wa'innan abubuwan wato abubuwa ne da suke faruwa a cikin rayuwar musulmi yau da gobe. Wani lokaci Allah zai kawo maka wata jarrabawa, wani lokaci Allah zai jarrabce ka ba dan komai ba sai dan ya gwada imaninka, ba dan komai ba sai dan ya jarraba ya gani shin zaka ci wannan jarrabawan ko kuma ba zaka ci ba. To ahli sunna sukan tabbatu a irin wannan lokaci. Menene tabbatuwa? Shine duk abin da zai je yazo, duk rantsi din wahala ba za su kauce daga abin da yake na tafarkin aqidarsu ba, ba za su kauce daga abin da yake na bautan Allah subhanahu wataala ba. Wannan kuma malam yace wa zalika bis sabr indal bala, hakan yana samuwa ne ta hanyar yin hakuri a lokacin da bala'i ya same su. Akwai wanda shi yana da kokarin ibada, yana kokarin biyayya ga Allah subhanahu wataala, amma hakuri wajen bala'i lokacin da ya same shi anan ne za a bar shi. In bala'i ya same shi zaka ga ya kasa hakuri, ya kasa hakuri da irin wannan jarrabawar da ta same shi, amma ya kasance yana kai karan Allah subhanahu wataala a maimakon yayi hakuri. Sai ka ganshi ya kai ko wajen malami ko wajen wani wanda yake wanda suke bayi ne ɗan uwan shi, yana kai kuka ka rasa to kukan nawa ne yake kaiwa, kukan Allah subhanahu wataala kake kaiwa a wajen wasu daga cikin halittu alhali shi ya dora maka wannan bala'i, sannan kuma yake cewa kai hakuri. Domin Allah subhanahu wataala da ya halicci wanda suke da imani yayi ishara a gare su ta hanyar cewa lalle ba zai bar su wafaci ya jarrabta su. Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma, yake cewa afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah yace yanzu mutane suna tsammanin cewa za a bar su kawai idan suka ce amanna mun yi imani da Allah, sai a kyale su wa hum la yuftanun, ba za a jarabce su ba, dora musu bala'i iri na rayuwa. Kaga wannan abin yana tabbatar maka da cewa Allah zai jarabci bayin shi da abubuwa inda suke na ibtila'i dan ya jarraba imaninsu. Wa inda shukri inda raha, sannan kuma bayan sun yi hakuri dangane da bala'in da Allah ya dora musu, sun maida lamarin su ga Allah, sun hakura da wannan jarrabawai, to kuma lokacin da yalwa ta zo wa shukri inda raha, sai su yi hakuri wato sai su yi godiya ma Allah a lokacin da Allah ya sanya su cikin yalwa, lokacin da babu su yi hakuri, lokacin da akwai kuma su gode ma Allah subhanahu wataala. Sabanin wanda shi in yana cikin kunci ba zai yi hakuri ba, zai yi ta kai kawo wajen ganin cewa wannan ibtila'in da Allah ya dora mishi ya kauce. To amma lokacin da Allah subhanahu wataala ya bashi yalwa, Allah ya doke mishi wancan kuncin na farko, a maimakon yayi godiya ga Allah subhanahu wataala sai kuma ka ganshi yana yin fataka ta hanyar saba ma Allah subhanahu wataala wanda shi wannan irin tashi salo na godiya kenan da zai ma Allah a da ba shi da yanzu Allah ya bashi yalwa sai kaga ya fara yin abubuwa irin na wuce gona da iri dangane da abin da shi shari'a yana saba ma Allah sai kaga ya fara sa dukiyar da Allah ya bashi cikin yalwai ba dan komai ba sai dan a saba ma Allah subhanahu wataala kaga wannan wani nau'i ne da zai yi wajen aikatawa dan ya gode ma Allah wannan ni'imar da Allah ya bashi wanda kuma wannan kuskure ne da yawa daga cikin mutane suke yi anan ahlus sunna abin da suke shine suna gode ma Allah domin sun san da cewa wannan abin da Allah ya basu na yalwata ba wani abu bane ba face Allah ya basu shi dan su gode mushi sannan kuma su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace sai ce warida bi murril qada daga cikin abin da suke yi kuma suna yin yarda ga Allah subhanahu wataala bi murril qada da wani hukunci wanda Allah ya riga ya yanke shi koda ya zo mushi a mai daci Allah yakan yanke wani abu yankakken abu ne a wajen shi haka Allah ya kadarta haka Allah ya hukunta a wajen shi haka zai faru to wata kila kai in yazo ya faru a gare ka ba zai maka dadi ba wata kila yazo maka a halin da kai ba haka ka so yazo ba to in yazo maka ya zaka yi sai kai arida ka yarda da abin da Allah ya rubuta shine in Allah ya jarabe ka da wani abu wanda yankakken abu ne shi a wajen shi haka Allah ya ga dama ya ga wannan abun to sai ka yarda da cewa haka Allah ya so kuma ka miƙa lamarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan ka nemi ladan hakuri Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani ke cewa innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yake cewa lalle za a saka wuta ma waɗanda suke masu hakuri ladan su bighairi hisab ba tare da hisabi ba malamai da yawa suna cewa waɗanda suka yi hakuri dangane da abubuwan da Allah ya jarabta su na rayuwa ranan alkiyama Allah yakan ba su sakamakon su shine zai sanya su aljanna ba tare da hisabi ba tare da ya auna ayyukan da suka yi ba Allah ubangiji ya samu daga cikin wa'innan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisin Imam Bukhari ya rawaito shi annabi yake cewa inna izamal jazaa'i ma'a izamil bala malik annabi sallallahu alaihi yake cewa lalle mafi girman lada yana tare da mafi girman bala'in da Allah zai dora ma bawa in Allah ya dora maka babban bala'i sai kai hakuri to zai baka babban lada a sakamakon wannan hakurin da kai sai yake cewa wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum kuma lalle annabi yace Allah idan ya so ba wasu daga cikin mutane wasu jama'a ibtalahum sai Allah ya jarabce su in ka gani Allah yana wani jarabaka to alama ce ta Allah yana son ka faman radiya falahu ar-rida annabi yace to wanda ya yarda da wannan ibtila'in da Allah ya dora mushi to falahu ar-rida to shi ma na a gare shi yarda Allah ya yarda da shi wa man saqita wanda kuma yayi hushi da abin da Allah ya dora mushi na jarrabawa ya nuna shi bai amince da haka ba falahu sukhat annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan yana da wato shi ma hushi a tare da shi kaga hushin Allah zai zo ya shaye shi kenan Allah ubangiji ya kare mu sai ya ce wa hum la yasaluna Allah ta'ala al-bala'a ahlus sunna ba sa roƙon Allah Allah ya kawo bala'i wala ya tamannuna zalika albatta kuma bisa gurin a ce wai bala'in ma yazo inda suke to kaga in ka dauki wannan abu zaka gani a yau akwai cikin mutane inda suke gurin bala'i yau to sai ga mutum yana waki da bakin shi yana cewa kai Allah kawo ta jaraba ma duk ta shayi kowa da kowa wannan kuskure ne ko mutum ya ce a Allah sa ma garin ya koni eh Allah sa garin ya koni kai ni ban ci ba wai goma ya tashi kiyama shi kuma an ka bincike shi ba abin da ya tana da na lada ai yake gurin ya tashi kiyama to duka wannan iya daga cikin kusakurai da mutane suke aikata wajen baki annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya bari na shari'a bakka roƙon bala'i kuma haka magabata ba sa roƙon Allah ya ka bala'i me yasa yace li annahum la yadruna hal yathbutuna fihi amla saboda in bala'in yazo kai baka sani ba ka tabbatu ko kuma a'a zaka kauce zaka tabbata a lokacin da bala'i yazo ko kuma kana daga cikin wanda za su sauka daga hanyar Allah to dan me zaka ringa roƙon shi in dai a yanzu kana nan daram da hankalinka kuma kana bin Allah da dai gurgudu kada kai fatan bala'i yazo walakin idhabtulu sabaru amma in bala'in yazo ya same ka a inda kake ba tare da ka kira wushi ba Allah haka kawai ya aika bala'i kuma ya riska da kai sabaru magabata sukan yi hakuri da wannan abin sai su ce Allah ne ya aika annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tatamannu liqa' al-adu kada ku yi gurin haduwa da maki was'alullaha al-afiya ku dai ku roki Allah Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya
fa idza laqitumuhum fasbiru, amma in kun gamu da makiyin annabi ce to ku yi hakuri. Wa alam annabi ce kuma ku sani, annal jannata tahta zilalis suyuf, kuma aljanna tana kalkashin inuwat takubba, lokacin da ake cikin yaki kenan. Wannan wato alkud, wannan kaman jirwa, wannan ake cewa salo ne na magana na annabi sallallahu alaihi wasallam, ke cewa aljanna tana kalkashin inuwat takubba, kama na aljanna tana kalkashin inuwa ta takubban da ake dagawa wajen kalmar daukaka kalmar Allah. Ai an tayyaki duk wanda aka shashi a can aljanna ce makomashi, in da ya kyautata niyyar shi ga Allah subhanahu wataala. Idan muka kalli wannan hadisin, annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yayi, yace kada ku yi gurin haduwa da maki. Kamar yanzu mutum yake cewa alaka bala'i, alaka masiha, alaka yaki, duk wannan bai halatta ba. Bayyada cewa annabi yayi hani akan wannan, ko da ma a ce kai soji ne misali, an ta yi da kai wajen tsaron iyakar ƙasa, ko kuma kuna yakin ƴan ta'adda misali, sai ka ringa cewa kai Allah sa masu zo in gaya zanta kaya tsakaninmu, wannan ma duka bai halasta ba. Ko da a ce kayi kuwa jarumta, kakkai fatan Allah ya kawo su a matsayinsu na ƴan ta'adda, saboda in suka zo baka san ba yaya wace irin banna ce za su yi, shin kai kin ma banna za ta ritsa da kai ko kuma ba za ta ritsa da kai, ba ka sani ba. To shi yasa ba roƙon Allah ya kawo bala'i da fitina, roƙo ake Allah ya kauda su. In kuma Allah ya riga ya kawo ba tare da an roƙa ba, sai a yi haƙuri, kuma a nemi Allah ya yi ƙoƙari ya subhanahu wa ta'ala ya yi gaugawa kauda wannan abin, ba tare da wato an samu rashi ko kuma wata ɓanna wadda take mai yawa ba. Sannan malin ya ce wa ahlus sunnati wal jama'a, yana daga cikin abin da yake na ahlus sunna wal jama'a, la yaqnatuna wa la yai'asuna min rahmatillahi inda al-mihani wash-shadadi wal-masa'ib. Su ahlus sunna lokacin da fitintunu suka zo, imtihani, jarrabawa da yawa ta zo daga wajen Ubangiji, ba sa yanke kamna daga samun rahman Allah, Allah zai dauke musu wannan fitintunu da musibu. Kamar yanzu ta musiba in ta zo cikin al'umma, to ahlus sunna abinda suke sawa a cikin ransu shine, in Allah ya yarda wannan fitinan Allah zai dauke ta, komai ba dadi komai ba jin, ba sa yanke kamna. Kamar yanzu Allah ya dora mutun jarrabawa ta fitina, ko kuma wani jarrabawa ta rashin lahiya, ko wani abin yayi tsanani, sai ga mutum shi da kanshi yace ka ina ai wannan ciwon kawai, mu dai ina ga yanzu lokaci ne yayi, kuma mutu kuma na adda, kaga wannan ya yanke kamna daga samun waraka kenan. To lokacin da jarrabawa ta zo, ahlus sunna ba sa yanke kamna, cewa tabbas Allah zai dauke musu wannan bala'in da ya kawo musu, Allah zai dauke musu wannan jarrabawa. Li'anna Allah ta'ala qad harrama dhalika 'alal mu'minin, domin Allah ya haramta wato dauke yanke kauna daga rahamar shi akan mu'minai. Mu'mini har abada ba zai yanke kauna daga samun rahamar Allah ba, ko a wani irin hali ya samu kanshi. Walakin ya'ishuna ayyamal bala'i ala amalil faraj alqaribi wan nasr almu'akkad, amma su ahlus sunna lokacin da bala'i ya faru da su, suna rayuwa a cikin wannan bala'in tare da babban buri da fatan cewa wato yayi wannan kuncin zai zo kusa da kusa, kuma lalle nasara tabbatacciya tana nan zuwa, domin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa barinsa a wannan yanayin ba. Hakan shi ne suke sawa a ransu, kuma wannan shi ne yaqininsu. Wa anna ma'a shiddati wa dhiqi faraja, sannan kuma suna da cikakken imanin da cewa kowane tsanani da kunci a tare da shi akwai yayewa. Duk lokacin da kunci da tsanani ya zo, to tabbas yayewa tana nan biyowa bayan shi. ويبحثون عن شيء سأل الله سبحانه وتعالى كتاب في القرآن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي قد ظهرك ورفعنا لك ذكرك سيتمي فإن مع العسر يسرا تبس أتكن كون أنني أقوي سوكي وأنا أقول إن الله كنا كذا مؤمن شيء إن يسامك يشكين بلاء زي سامك كتير إن شاء الله زي لو كمشوا لنا بلاء كوي شيء دي أبين داكي سو يحيح أقولي دوننا أبين دي سامشي كذا يكوكا كذا كم يجيبوا كارن كي كارن الله wajen wani abin halitta. Abinda ake ni da ƙarin kai ƙarin Allah wajen abin halitta shine, yanzu zaka gani mutum in Allah ya dora mishi wata rashin lahiya, kamar irin rashin lahiya da Allah yake jaraban mutum, ko ta shahwa aljannu, ko kuma wani abu da ya kama da haka na iska da ake wadi, sai ga mutum in ya tafi likita, aka bincika a likita, sai a ce mishi ai an bincika an yi radio ba komai ba, shi kuma a tare da shi akwai ciwo da ka kalle shi ka san bashi da lafiya, amma an yi likita an ce babu komai, sai an aka ce aje ayi magani na Hausa, aka kira malamai su yi addu'o'i suna towa mishi, ko kuma su yi mishi ruqiyya misali, daga an yi mishi ruqiyya har aljini yayi magana lisabilin misal, sai a ce to wana yana tare da shahwa aljannu tare da shi, to amma aljanna yana da taurin kai in an yi addu'a amma ya kiye wuta ko kuma in ya huta in an yi da karatun an watsi malam ya tashi kuma hey dawo ana samun irin haka to da ƙarshe in ciwo ya ciwo su waɗanda suke masu jibinta lamarin wannan wanda yake da ciwon sun kasa hakuri da irin yanayin da suka gani dan uwansa a cikin rashin lafiya sai ga ana ce masa ai akwai wani mai magani a guri kaza maganin shi yana ci in ka bincika sai ka samu kuma dan gori ne kaga wannan ai an yi mugun abu ke wato yanzu aje malam da yake karanta magana Allah an koma wajen dan gori shi kuma dan gori da aljannu yake aiki aljani zai wuce aljani dan uwan shi abu ne mai wahala ko da ya mishi hurjin musa madi kai yanzu kamar ka doki wata jarrabawa ce Allah ya maka ka kaita wajen aljani ya maka maganin alhali kuma musiba ce wannan ita kuma musiba mumini in ta saye shi so ake ya mai da lamarin shi ga Allah kawai shi kadai lokacin da domin samun lahiya yana ga cikin abubuwan da Allah kadai yake bada su duk duniya babu mai iya wannan to yanzu kai kuma ka tayi neman lahiya wajen aljani kaga wannan shirka ne da Allah kana zaman ka a mumini ka tashi ka kai kanka inda za ku wace maka imanin ka kai tsaye kaga wannan karan Allah ne ka kai kamar ka je ne ka ce ma aljini Allah ya dora mun wata cuta ni na rasa inda zai ta Allah ka kore mun wannan cutai kaga kai karan Allah kenan amma wanda ya dora maka cutan Allah ne sannan kuma shi yace maka in ka roke shi zai amsa maka sannan kuma shi ne a karkashin karantarwa annabi shi yace in ya jarrabe ka kai hakuri inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab amma kaga duka sai mutun ya take karantarwar addini sai ya je wajen yan gori ko kuma bokaye wanda a wajensu ne zai nemi wannan abin wanda kuma hakan ya saba ma shari'a sai malam yace wa yabhasuna an asbabi limihani fi anfusihim qabla kulli shay kuma su ahlus sunna in Allah ya dora musu wata jarrabawa wai kahin a ce ga abin da ya ka jarrabawa ga dalilin ta ga komi suna dora dalilin kawo wannan jarrabawa a karan kansu su ce mu ne muka yi wani abu sai Allah ya dora mana wannan abu haka suke yi Allah bai dora mana wannan abun ba face sai da muka yi wani abu wanda ya husata Allah sai su ringa kokarin bibiyar kansu wai menene muka yi wanda ba daidai ba Allah ya dora mana wannan abu sai su bibi kansu su gyara imaninsu su gyara zukatansu sai ke cewa wa yarawna anna al-mihan wal masa'ib la tusibum illa bima kasabat aydihim min al-ma'asi wa dhunub suna ganin cewa ai Allah ba zai jarbe su ba face da abin da annayensu suka aikata na saban Allah da zunubai duk lokacin da zunubi yayi yawa a cikin al'umma to duk lokacin da Allah zai ringa dora mu wannan al'umman musibu da bala'i iri-iri wanda ba su gani ba to sai su ringa bincika su gani shin menene muke halina da nake aikatawa menene ya sauya a ciki shin menene na Allah wanda bayya so har Allah ya jarabce ni da wannan sannan kuma ba sa tuhuma wani su ce a wani ne ya aiko mini na jiran nan ya ce in je na gani ai shi ya aiko mini bala'i duka wannan kuma yana abubuwan yanda sun yi tasiri a cikin al'umman mu sun yi tasiri a cikin mu'amalan mu ta yau da gobe amma kuma ba komai bane ba cikin rayuwa a hakikanin rayuwa in ka dora su face wasu abubuwa da aka riga aka garsa mana su aka shibuka mana su cikin kwakwalwar mu wani lokaci shi mutum za wani abu zai hada ka da shi ku samu rashin jituwa sai ya ce shikenan na gama da kai shikenan ka kuma yanzu Allah ya dora maka wani abu a dalilin wannan maganar tashi sai a ce to ai da ma ya ce ya gamu da ni sai a ce to shine ya turo wani abu to kai ka duba ka irin wannan tunani irin nan kuma ko kuma sai ya kuka ta ya ce ai wannan minas verbal ne go sai a ce minas verbal ne ka shi ya wani bakin shi ya furta kenan kawai shine ko ba shi bane ba kawai yanzu shi ya zama sai su kenan yanzu kawai za a tuhume shi alhali kuma shi mumini ga aya nan wa zamanin nan a cikin qur'ani yake cewa qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana aka ce annabi ka fadi musu ba abin da zai same mu face abin da Allah ya rubuta mana in dai ka imani da wannan aya ina ga ba sai ka tuhum kowa a cikin rayuwarka duk abin da ya same ka kawai Allah ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wa'alam lokacin da yake masahabin nan nasiha ce mishi ya wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka illa bi shay'in katabahu Allahu lak wa la in ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in la yadurruka illa bi shay'in katabahu Allahu alayk rufiyat al-aqlam wa jaffat as-suhuf annabi yace mishi ka sani da a ce al'umma za su hadu gaba ɗayan su duk duniya a ce ga su sun hadu guri guda kudirin su shine su taimake ka da wani abu annabi yace ba su isa su taimake ka da wani abu wanda Allah bai rubuta ba can da ma zai same ka sannan kuma su hadu su ce gaba ɗaya kowa a cikin su duk duniya so yake cutar da kai annabi yace ba su isa su cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta da ma zai same ka to ni na ga kamar in kana da irin wa'annan ayoyin da wa'annan hadisan rayuwarka zata tai addiri bakka jin haushin kowa kuma bakka ranga tunanin zaka ta homa kowa domin ka san da cewa ko da sun hadu su cutar da kai sai in Allah ya so ne cutar zata samu idan kuma har in Allah ya so ne zata same ka to in kaga ta same ka kenan ni Allah ne ya riga ya so zai same ka sai ka koma gare shi kawai kuma mun rike addu'o'i domin shi asiri gaskiya ne kamar yadda nasoshi suka nuna za iya yawa yi maka asiri asiri gaskiya ne amma ka rike nasoshi akwai kuma nasoshin da suka ce su aka ce su ne maganin wannan asiri mu ringa yin askar na sahiya da yamma akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutun yayi ta da sahi ya karanta ta so uku hammare ta tai babu abin da yake sai cutar da shi da addu'a ce bismillahil ladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa samiul alim ka karanta so uku da sahi in an yi la'asar ka kawo daga masallaci i guda uku shikenan ka kare wunin ka kame kalmar rayuwarka ga Allah duk ba wanda yake sai cutar da kai ko da asiri ne bai isa ya same ka ba saboda annabi yace Allah ya alƙawarin zai kare ka ga irin sa addabinu ajwa shi ma yazo hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutun ya ci da bakwai da sahi to a wannan wuni ba abin da yake sai cutar da shi ko da an yi asiri ba zai kama ka sai dai ya koma can shi wanda ya abin ya same shi amma dai kai kam Allah kana cikin kariyar ubangiji to kaga kenan shari'a ta zo da irin abun da mutun zai karanta masu sauki su bashi kariya irin su falaki da nas irin su ayatul kursi abuwa ne masu sauki kuma kowa duka galibin musulmi sun iya wannan kaga mutun zai karanta abin shi ya nemi tsarin shi a wajen Allah domin rayuwar shi a hannun Allah take ba a hannun wani wanda yake wani Allah subhanahu wataala ba to shine anan suke cewa malam yake cewa wayarawna illa bima kasabat aidi min al-maasi wa zunubi yataqiluna anna an-nasr wa ta'eed Allah lahum kad yata'akharu bi sababi al-wuqu'i fi al-maasi kuma ahli sunna suna ganin in Allah ya dora musu wani bala'i kuma bala'in ya jima a cikin su bai kushe ba ya dan jima Allah bai doke wannan bala'in ba suna ganin cewa fa wannan jimawa bala'in ma wato wani abu ne wanda su suka aikata shi shi yasa Allah bai doke musu bala'in ba ma'ana a kullun su ahli sunna a cikin aqida su in wani abu same su ba dora ma kowa face kansu suke dora ma kansu da kansu soye dalilin ba su tuhuma kowa kuma ba su cewa Allah kamar bayya san su ne yi musu wannan abin a'a suna tuhumar kansu ne da kansu me muka yi menene yasa Allah mana haka nan awi taqsir fi ta ko kuma su ringa tunanin cewa wajen biyayyan Allah da suke yi tayi kadan ne shi yasa Allah ya musana ba sai su kara wajen bin Allah subhanahu wataala awi tibai sunnati awi al-amali biha ko kuma sunnar da suke bi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin sunnar su yayi kadan ko kuma a karamcin aiki da sunna ya musu yawa a ciki sai su gyara su ringa yin aiki da sunna irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah subhanahu wataala ya fada a cikin Qur'ani ayi tana cikin suratul shura Allah yake cewa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abinda ku gani ya sabe ku na musiba to sakamakon abinda hannayen ku ne suka aikata to yanzu kai riko da wannan ayat sai su gani cewa kenan yanzu wannan musibar da ta zo mana ai Allah ya aika mana ita ne sakamakon abinda muka yi to menene muka yi sai mu gyara sai yace wa hum la ya'taqi wa hum la ya'tamiduna fil mihani wa nusratid dini ala al asbab al ardiyyah wal igra'at ad dunyawiyyah sannan kuma wato wajen kore bala'i lokacin da Allah ya kawo wata musiba ba sa wato jingina dangane da waɗansu sababba waɗanda suke na rayuwa ta yau da gobe ko kuma abubuwa na duniya me yake nufi da wannan magana wato wasu nan da lakawaniya wai in Allah ya dora maka wata jarrabawa je ka kama wani abu ka ce kawai wannan abun duk yanda za a yi wannan abun shi zai doke maka wannan jarrabawa kamar misali irin abun da aka saba mutum in yayi rashin lahiya in aka bashi allura sai ya ce to a an yi allura ai insha Allah kawai zaka gani sauki ya zo sai ya sa jazam in ya sa insha Allah ya mai kalmar ga Allah to akwai wanda zai yi jazam a an mashi allura yanzu ka ga ya samu lahiya ai an mashi allura tabbas likita ya gan shi ma'ana yanzu yana da yakinin wai ita wannan allura fa ita za ta dauke mishi wannan bala'i yace Allah suna ba su yin wannan abu me yasa saboda ita allura sababi ne na samun rashin ya samu lafiya amma lahiya wani ne hakika mai ibada ta shine Allah saboda haka in sun riki sababi sai kuma su nemi lahiya a wajen mai ibada ta wannan shine abin da ake da suke yi koda wata fitina ta zo yanzu ka dauki irin jarrabawa da aka samu ta lokacin corona misali an kaga fitina ce ta yaɗa duniya gaba daya an gudu wasu allurori da ake yi ko irin su AstraZeneca irin su Pfizer da sauransu suna da yawa wasu allurori da aka yi ko dan gudu ne aka ce su ne maganin wannan corona din yanzu zaka samu wanda shi yanzu yana da yaqini wannan cutar in ta same shi in dai ba wannan allura aka yi ba kawai mutuwa zai me yasa saboda ina ganin wannan allura ita ce maganin cutar shi kaga wannan kuma ai kuskure ne wallahi babba domin Allah yana iya warkar da kai ba tare da wannan magani tunda dama ai shi dora maka cutar to koda ka sha maganin ka sa a ranka ka sa a zuciyarka da cewa mai bada lafiyan Allah domin di yawa an dora musu cutai kuma sun sha maganin sannan ba su warke ba kuma wasu an dora musu cutar ko likita ba su zo kuma sun warke kaga wannan duka yana nuna maka cewa lafiya a hannun Allah subhanahu wataala ke sai ce ka ba annahum la yaghfuluna an amin babil akhdh bil asbab amma kuma hakan bayya sawa su kauce daga rukun sababi su ahli sunna in fitina ta zo kenan haka yana ni wai in rishin lahiya ta zo kamar yanzu Allah ya dora maka wata musassara sai ka ce to kawai Allah ya dora mun musassara shi dora mun ni shi zai bani lahiya kai ka ce kai ba ka je likita ba to kuma ai wannan ma kuma kuskure ne su ahli sunna ba su yi haka zaka rike sababi shine ka tafi likita a bincikin lahiyarka sai a dora ka akan magani kaga ka rike sababi kenan kinan ka rike sababi shi kuma Allah sai ya baka lafiya in ka ce kaman Allah ya dora maka rishin lahiya kai baka ta likita ba shi zai doke ma daidai kake da wanda zai ce to ya shiga masallaci da sallah ya daga hannu sama ya ce Allah ka bani miliyan 100 shikenan kawai gobe da sai ya kwanta a gida matar shi ta tara shi ce wannan tashi ka je kasuwa ya ce mu ai mun wasa zuwa shawo lahiya me yasa ya ce miliyan 100 tuni mun roko Allah kawai muna nan zata ka san dai ai ba ta zo tsakanin Allah go tunda ba ka mu sababi ba ka roki Allah ya baka arziki amma ka kama sababi shine ka ringa yin kasuwanci ka kama abin da zai kawo maka kudi shi kuma Allah sai ya sa maka albarka cikin wannan abin da kai sai ka gani abin da ka roke shi yanzu to haka lamarin musiba in ya same ka to ka kama sababi menene maganin wannan musiba gidanka ba zai kama da wuta ba kana gani daki ɗaya ne yanzu bai cinye sauran ba sai ka ce a wai mun yi rada kaddara ko ku bar wutar in ta cinye daga baya shikenan a zo a gani abin da Allah ya a wutar ta kama a kashi sai kuma a yarda Allah ya aiko sai a roki Allah ya kawo mamayin abin da wutar ta cinye wannan shine rike da sababi kuma wannan shine tafarki na Ahlus Sunna wal Jama'a yace kama amarna shar'un al-hakim domin haka shari'a wato tayi umarni in Allah ya dora maka musiba ka nemi wani abu wanda yake sababi ne da zaka riga wajen Allah subhanahu wataala ya dauke maka wannan musiba sai ce walakin yarawna qabla zalika anna taqwa Allahi ta'ala wal istighfari min adh-dhunubi wal ma'asi wal i'timadi ala Allah amma Ahlus Sunna suna ganin cewa tsoron Allah subhanahu wataala da neman gafaran Allah daga zunubai da sabo da aka yi wal i'timadi ala Allah da jinginuwa ga Allah subhanahu wataala wa shukra fil raha da gode ma Allah cikin halin da yake ake nayalwa ana cikin ni'ima a gode ma Allah min al asbab al muhimmati fi ta'jil al faraj ba'da al shidda ina daga cikin abubuwa da suke gaggauta doki wato wata musiba wani tsanani in yazo cikin al'umma a ringa yawan istighfari a ringa mai kalmari ga Allah sannan kuma in ana cikin yalwa a ringa gode ma Allah subhanahu wataala wa'annan abubuwan suna sawa in wani bala'i yazo Allah ya gaugawa doki muku shi shi da za ku ga daga wani mala'i yazo malamai suna saukin cewa a ringa yawan yin istighfari domin istighfari babban makami ne wanda yake ƙara gudunmuwa wajen dauke wani bala'i da yake afka mu wata al'umma daga cikin al'ummu na wannan duniya a cikin rayuwar da muke gabatarwa yau da gobe sai maliki cewa ahlus sunnati wal jama'a yu'minuna bi annahum mubtaluna wa mutahhanuna fi dinihim wa dunyahum fi hadhihi al haya sannan ahlus sunna imani ne gare su cikakke akan cewa lalle su za a jarraba su kuma za a kwatanta imanin su a cikin rayuwar su ta duniya fi hadhihi al haya a cikin rayuwa ma'ana a cikin rayuwar ka da kake babu yanda za a yi a ce wai kai ba a wani jarrabawa da Allah ya maka kace kawai kai rayuwarka kullun daidai kake gani a ba zai yi ba babu wanda yake ganin daidai a rayuwar shi kullun 100% musamman wanda yake da imani yayi gamuwa da irin wannan jarrabawa din wal masa'ibu kafaratu lahum min adh-dhunubi wal khataaya domin in Allah ya dora maka wata musiba ko da daidai da ciwon kai ne to wannan abun kafara ne a gare ka daga zunuban da ka aikata domin lokacin da Allah ya dora maka sai kai hakuri to kafin wannan ciwon ya barka duk wani zunubai da ka aikata Allah yana kankare maka kana jin zahin ciwo ana kankare maka zunubai to kaga ai kenan da abin da Allah ya dora ma mu'mini alkhairi ne a gare shi da a ce wannan cutar ba ta same shi ba da zunuban shi ba kankare ba amma kaga yana jin zahin ciwo ana kankare mishi zunubai sai ce warifatul lahu fi darajati wal ajr kuma suna yana samun ladan kuma na ƙara daukaka mishi darajar shi cikin mutanen kwarai wannan daukaka darajar mutum kuma tana sa shi samu aljanna wanda take madaukakiya a ranar gobe kiyama wa hum guraba fi hayatid dunya sannan ahlus sunna sun yarda da cewa su baki ne a cikin rayuwar duniya kai da kake rayuwarka a yau da Allah ya halice ka tun kana jariri ka girma yanzu ka mallaki hankalin kanka ba ta aka yi maka zo kashin wuta tabar maka a duniya ka ce kai kaga gori kai a matsayin bako kake a wannan duniya wa abiru sabilin kai su ahlus sunna sun dauka su kawai ɗan yada zango ne ma a cikin wannan duniya menene yada zango kamar mutum ne ya fito daga yamai zai je difa sai shigo zandar batiniyar haya ce to a ɗan yada zango da su ba a wuce wannan dan lokacin dan kadan da za su yi a zandar to ka dauki shi kai a matsayin ka zo duniya ne ka yi shi kan asuba ta ka wuce haka rayuwar duniya take domin komai ta dade lokaci zai zo wanda zaka tafi ballantana kuma ba dadewar za ta yi ba yanzu duka rayuwar shekaru nawa ne yake a cikin ta a yanzu anan ba wanda zai ce maka shi yanzu yana tunanin ma wai zai yi rayuwar shekara 100 anan a duniya a ce ga wannan shi yana estimate shekara 100 a rayuwar shi yana da wahala to shekara 100 nawa ce ta gani ko irin wannan zamanin da yanzu daga mutum ya yi shekara 50 ma shikenan sai ka yi an ce tension diabetes wane ne shikenan an fara kai kawo likita da abubuwan da yake yi na rayuwa masu daɗi sai ka yanzu an hana shi su an hana ka shan sukari an hana ka cin gishiri an hana ka shan aran maji an hana ka cin nama ma gaba ɗaya to daga wannan lokacin mutum zai fara jin rayuwa ta mishi lami kawai he dai gani wasu na jin daɗi amma shi kan kawai ganin shi dai ake ana rayuwa da shi amma shi kadai san me yake shi saboda shekarun sun yi shi yasa ai annabi ke cewa al'ummar shi mafi yawancin shekarun su shine shekara 70 ko 60 daidai ne wanda suke habra haka amma mafi yawa shekara 70 ko 60 ne wanda yanzu ka duba cikin ilimin geography ma da ake yi za ka gani kaman estimation da abin ga experience da vi na mutanen ne yanzu za ka gani shekara 55 ne shekara 55 wai a kai da yawa ke to ka gani wato rayuwar ka din ce to wannan shekara 55 in ka kalli kanka sai gani to 55 yanzu kai nawa kai kai gani abin da ya saura ka din ne to wannan dan ka din ka dauke shi a matsayin yadda zango kai inda zakka tayi din kamar destination inda zaka je ita ce ake so kamar tanadi amma yanzu nan duk kawai dan shiri ne a dan zamana a gyara zama sai a wuce to shi ne ke cewa haka suka dauki kansu ɗan yada zango ne ila daril qarar domin destination is ta karshe shine daril qarar gida na tabbata ni gida na tabbata ina ne shine lahira domin ita lahira in an je babu ranar da za a ce lahira ta kare kai wannan lahira ta zo karshe ba za ka taba jin amma daka domin ba ta da karshe amma ita duniya za ka ji an ce wannan duniya ta zo karshe wannan duniya ta kare wata ran kai da kanka ma za ka waje kai duniya ta kare saboda wani abu da ka gani amma lahira ba za ta kare to kaga kenan tadalin da za ka yi shine ka yi mata can domin in ka samu sakamako mara kyau to babu ranar kare shi kamar haka za ka wuta misali to babu ranar da za a ce to saboda haka jama'a kowa ya shirya daga yau lahira ta kare za a huda ku daga wuta babu wannan in aka tayi an tayi kenan ba karshe kamar yadda in aka sa ka aljanna cikin ni'ima zaka dawo babu ran da za ta ce to in aljanna cin dadin ku ya kare ku fito babu amma duniya ba ko kai kowa jin dadi wata rana kana zamanin mala'ika zai zo ya ce to tashi mu kuma baka isa baka ce mishi baka zuwa dole ya kunye kuma ko kai kowa shan wahala wata rana ka shan wahala ka ji tunda kana cikin wahala zai ce to wani kai rayuwarka ta kare mishi shikenan ai in kuma wahala ta kare ko shikenan to shine yake cewa wa dunya lahum kasijni bin nisbati ila na'ibil akhirati da'imil abadi su ahlus sunna duniya a gare su kamar gidan kaso take in aka kwatanta ta da lahira wadda ita ce wadda take matabbata madawama jumi yake a duniya kuma kai yanzu a duniyar ma kuma sai Allah yake dan niyya tsakani da Allah wajen ma in ka kalli yanda duniya take gudana a yau da irin ci gaban da aka yi a duniya dan ka kalli kasashe saurayin da suke gudanar da rayuwa kana kallon niyyar kauce za ka yi Allahu akbar guda hudu irin da ake magawa kabbara yo kawai shi din niyyar yanzu mun yi maki lajin da wallahi yanzu jama'a da Allah in an tashi daga karatu ina so da Allah ku gode wannan abu ku tambayi jama'a ra'ayin su dan niyyar wai shi a ganin shi menene karshen jin dadi a duniya wanda mutum zai kaje tunanin dan niyyar kaje mi zai ga ma za ka yi mamaki saboda mu yanzu jin dadin ma yanda muke kallon shi daban da kuma yanda jin dadin a hakikanin shi yake daban saboda mu san shi bai ba mu san shi abin mamaki shi nake ganin a cikin rezozo zai wani a Kano ya ma diyan shi anniversary irin wannan zagayo bikin zagayowar shekaru ko sai aka gayyato wani mawaki daga Lagos wai shi kudin da ake ajiye mishi wanda za a yi deposit na invitation free da invitation kadai 700 million na naira miliyan 700 wannan kudin a ajiye mishi ne yazo to in yazo kuma nawa za a bashi suna wadi suna cewa wai da yazo kuma miliyar 1 aka bashi ta naira bancin waccan da wanci waccan ta diplomat sama inda shi kinan ka lura abin da aka kashe mishi shi kawai mawaki ne dan iska ne arni ne ba komai ba kawai abin da aka bashi ya kusan miliyar 2 kawai yazo kuma abin da zai baka mawaki da yazo kawai tsaya ne aka yi hoto ya yin wakokin shi sai ya taba matan mutunan da kuma shi ya gayyato shi shi ne daga wani mai wadi ya ce a Kano ne kadai zaka ga mutunan da zai biya kudi a zo a taba matan shi kuma a koma wannan wani irin lalace to ni abin da yasa nake bada wannan labarin wannan a Kano ne wa mu yanzu a niyyar da Allah kuna tunanin akwai wanda zai iya wanda miliyan 700 dan wani yazo ni dai ina tunanin ma dai in ma dai akwai mai kudin wanda zai iya yin haka to in yi wannan abin ya jijiga ga
shi da zuwa wata samu gwara
to
kasan mu tsawa
to kulluwa gani ha jama'a kawai Allah ubangiji ya ruwa mana asiri shi dan niyyar kawai rin ashirin shi ba Allah ya ji aljanna in ba haka ba gaskiya zai biyo wannan ita ce gaskiya saboda mu gaskiya rayuwar mu wahala muke fare da gaskiya tsakani da Allah a kowane domain in ka duba baya muke kowane domain baya muke wai kana ji wai yanzu ne ake cewa refondation meye refondation a sake ginya kenan yanzu an dawo baya komai an rushe shi yanzu ne na za a sake sabon gida to yaushe za a ƙari a shiga ka Allah ruwa mana asiri kaga malam yace ita duniya ga mu'minai ga wa'innan ahlus sunna gidan kaso ne na akwatin zashi da jin dadin lahira sai ce wahiya sijinu liqulubi kuma dan haka ita duniya gidan kaso ce ga zukatan su wajawarihim bi zinatiha kuma gidan kaso ne ga gabbobin su ya kace gidan kaso ga gabbobin ka shine duk abin da ka san gaba ka zatta aikata in ne sabon Allah ne ka doka a matsayin gidan kasa kake an hana ka saboda jin dadin ka yana gaba ka ringa bizan can in kamance da nan kar kai abin da zai bata maka jin dadin ka na can saboda in ka bata can in to nan in ma ba dadi kaje ba ka kai bi babu kin wa fitnataha wa shahawatiha wa ma'asiya kinin gidan kaso ne ga fitinar duniya da shahawoyin duniya da sabon Allah mi jin dadin da kake ganin yanzu sabon Allah ne in ka yi shi ma misali jin dadin da zaka yi bai wuce mun TV duka sabon Allah da kake in jin waka ne waka duka bata wuce mun TV ka ji da an rubuta maka zini to kuma ya wuce sai mi kuma daga nan ina dadin yake ya wuce a minti uku ka saba ma Allah ka bata lahirar ka kuma dadin haka tambaye ka bayan minti biyar da zuka yi ta ka mai dadi ina dadin yake ta wuce ya riga ya wuce kinan ka ringa duba can in ka kalli yanzu illa ma abahalahum in ba abinda Allah subhanahu wataala ya halasta ba fahum fiha ghayru walumin cikin wannan Allah ba zai dume ka ba in abinda Allah ya halitta maka ne na jin dadi to ka yi shi babu matsala domin Allah ya riga ya halitta maka amma abinda Allah ya haramta kaka kusance shi Allah subhanahu wataala yake cewa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah yana bada labarin abinda aka yi na yakin Badar Allah yake cewa anan ne Allah ya jarrabi muminai sannan ya gilgiza su gilgizawa mai tsanani domin yakin Badar da aka wuta yaki ne wanda yake da abin tsoro da razali a cikin shi mutum 314 ne rak suka tunkari mutum 1,050 in ka raba 1,050 kan 300 za ka gani kusan din mutum ɗaya ya yaki mutum 3 shida kuma yaki irin nada irin nada da za a je wa bomb ta kashe mutum 200 a yaki irin nada da takobi to abin da zai maka maki su musulman da suka wuta masu takobin ba su kai ba mutum 20 sauran kawai daga mai icce sai mai abin kariya kawai sai masu kibiya masu kibiyan ma ba su wuce kilga su a haka nan kawai da girman hannu da bugu da naushi zaka je ka yaki wancan kafirin yana da takobi kuma a saman doki yake kai a kawa kuma mutum 3 ne zai saka tsaka amma a haka suka je suka tunkare su ka san dai ai akwai tashin hankali in ka kalli wannan dinman jama'a shine abin da Allah ke to wannan jarraba ce ta ubangiji amma suka karbe ta haka nan basu tsere ba basu juye baya ba suka tunkare su kuma sai Allah ya ba su nasara a cikin yaki suka kashe wajen mutum 70 suka kamo mutum 70 sauran suka tsere kaga wannan yana maka cewa in Allah ya dora maka jarrabawa hakuri kake sai ka tunkare abin sannan ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi hadisin yana cikin wato sunan at-tirmizi al-albani ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a annabi yace bala'i da jarrabawa ba za ta gushe ba tana samuwa ga mumini namiji da mumina mace fi nafsi a karan kanshi rayuwarka ba za ta gushe ba cikin jarrabawa wa waladi da diyan shi rayuwar diyanka da kake gani ba za su gushe ba cikin jarrabawa tun kana rai wa mali da dukiyarka za ka gani wata rana yanzu nan kwanan nan aka yi gobara a kasuwar dole dukiyar wasu ce ta lalace kaga jarrabawa ce daga ubangiji sai ce hatta yalqa Allah mutum ba zai gushe ba cikin wannan har sai ya gamu da Allah ma'ana har sai ya mutu kenan wa ma alayhi khati'a zai kasance da karshe game da Allah babu wani sabo a tare da shi da rubutaccen sabo me yasa domin nan baya kadan mun fadi ai jarrabawa tana sa kan kare maka zunubai kenan kaga kullun cikin jarrabawa kake Allah ne yake son ka don in ka tashi komawa gare shi ka koma babu kuskure tsakaninka da shi kaga in ka tashi sai gafarta maka ya sanya ka cikin gidan aljanna Allah subhanahu wataala ya sa mu daga ciki haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya gidan kaso ne ga mu'mini aljanna ce ga kafiri shi yasa in ka kalli kafirai yau sun yi kwashin dadi a duniya to wannan dadin na lahira shi su ne aka dauko musu aka ba su yanzu suke yi domin in sun tayi can in ba za su ga da kyau ba saboda ba su yi imani da Allah subhanahu wataala amma kai aka jarraba maka wannan dan wahalhalin yanzu kake jin su cikin wannan ɗan duniyar da take karewa kusa-kusa dan a maka kyakkyawan tanadi a gobe kiyama wanda ita ba za ta kare ba in ka sai a saka cikin gidan aljanna ina gani mutum ko zabi aka bashi ai zai zabi wahalar duniya akan ta lahira to kaga sai Allah subhanahu wataala ya zaba mana da kanshi cewa za mu sha wahala a matsayin mu na mu'mini domin zai jarraba mu ta ko ina domin in mun ta lahira mu iske sakamako mai kyau sai malamin ke cewa wa ahli sunnati wal jama'a yuhafizuna min uqubati yuhafizuna min uqubati kufrin ni'ma yakhafuna min uqubati kufrin ni'ma wa jahdiha ahli sunna suna jin tsoron uquba da Allah yake yi ta kafirce wa ni'ima wa jahdiha da kuma inkarin ta kam samsam Allah ya maka ni'ima ka maida ta kamar ba a maka ba ko yini wa adami ada'i haqqiha da kuma kin sabki haqqin wannan ni'ima din menene jahdi kufrin ni'ima kufrin ni'ima shine in Allah subhanahu wataala ya maka wata ni'ima to in Allah ya maka ni'ima 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 da yawa kana cikin ni'ima kawai rana daya sai maka jarrabawa daya sai ka mance duka wancan ni'imomin gaba daya kace Allah bai taɓa maka komai ba in banda wannan bala'in da ya baka kuma kaga ai mutane suna irin wannan lokacin da jarrabawa ta zo maka sai ka ringa ganin duk duniyar nan kawai kai Allah kai kamar kai Allah kadai ya tsana sai dora maka wannan abin alhali ka mance ni'imomin da ya maka tun kana jariri tun shigowa ka duniya haka ka wannan lokacin in ma dukiya ce ta lalace ka mance lokacin da baka da har ka zo ya baka yanzu dan ya kwace kana gani kamar bai maka komai ba to ahlus sunna suna tsoron wannan abin waliza tarahum ahrasun nasi shukran wa hamdalillah shi yasa zaka gani ahlus sunna a kullun sun yi kowa kokarin kwadayin yin godiya ga Allah da gode mishi ko da lokaci zaka suna cewa alhamdulillah wa adwamuhum alaiha kuma suna dawama cikin alhamdulillah alhamdulillah ko da mutum yana cikin hali mara kyau wani ya muna lahiya ko sai ka ya ce alhamdulillah an gode ma Allah a ba ta zaka wannan muna laye kace kai dai bari duniyar nan sai godiya eh kaga ai wannan kaga kamar baka yi godiya ga Allah subhanahu wataala ba sai ki cewa wa adwamu aliya fi kulli ni'matin saghiratin kanat aw kabira, kowace ni'ima kadan ce ko karama in dai ni'ima ce ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin yana cikin sunan Tirmidhi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce unzuru ila man huwa asfalu minkum, ku yi duba zuwa ga waɗanda suke ƙasa da ku a kullun, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, kar ku dubi wanda yake sama da ku. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum, wannan abin zai sa ba za ku ringa kin amincewa da ni'imar da Allah ya muku, ko kuma ku ringa ganin ku Allah bai muku ni'ima komai ba. Yanzu kai in kana kallon wani ya samu miliyan 100, kai har yanzu baka da miliyan 100, sai ka ringa ganin kamar kai Allah ya mance da kai, to ka kalli wanda yake sama da kai ne. To dan juya baya ka kalli wani gashi nan a bayan ka, kai watakila ma kana da jikka 100 tare da kai, shi yanzu ga wannan dala ce yake nema wanda zai sai ga rogo, to shi kuma sai ya ce miki kaga kai kai kai, to shi zaki su kullun ka kallin na sama da kai, duk yanda kake ciki wallahi kahi wani, duk yanda kake ciki kahi wani, a kaddara ma bakka da ko biye, to da idan ka da kawahuwan ka da halishin ka kana magana, wani bai gani ba, wani bai iya tayyaye an tura shi, to kai ya kake da kai da shi fa mai akwai wanda shi yanzu a duniya babban abin da yake guri a ce Allah ya bashi ido ya bude ido yana kallon mutane, wannan kada ya ishe shi, kai kuma duka Allah ya ma wannan kinan da zaka kalli na kasa da kai da zaka gane ilalle kai kana cikin ni'ima ta Ubangiji subhanahu wataala. Lian al-khawfa wal wajala min Allah ta'ala min sifatihi al-jalila, domin jin tsoron Allah yana daga cikin sifofin su zuwa al-sunna. Wa zalika li quwwati imanihim wa muraqabatihim li rabbihim, saboda karfin imanin da Allah ya musu da yanda suke kiyaye Allah subhanahu wataala. Wa ka'annahum waqifuna bayna yadayhi jalla wa ala, kai ka ce suna gaban Allah ne kai tsaye a gaban shi suke, shi yasa suke tsoron shi kaffa kaffa. Lian al-khawfa min azamati Allah ta'ala la yufariq qulubuhum, saboda jin tsoron girman Allah baya rabuwa da zukatansu. Haka ya kamata a ce an samu ahlus sunna. Wa hum yu'minuna anna Allah ta'ala huwa al-ghani wa ma siwa fuqara' ila rahmati, kuma aqida ce cewa ahlus sunna sun yarda da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne, bai bukatan komai daga kowa, amma dai su mutane su ne suke bukatar rahama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-qawi, Allah shine mai karfi, wa ma siwa hu ajizu, wanda ba Allah ba kasashe ne, ghairu qadir, ba shi da abin da zai iya yi sai da taimakon Allah. Wannan shine kuma abin da ya kamata kowanne mai imani ya sa a ranshi. Wa ahlus sunnati wal jama'ati idza dhakaru Allah wahdahu, su ahlus sunna wal jama'a lokacin da suka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala, itma'annat qulubuhum, zukatansu sukan samu wato sanyi sai su ji farin ciki. Wa qasha'arat juluduhum, fatansu takan kada a lokacin da ake ambata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khasha'at aswatuhum, sautin su ma yakan samu tsantsar khushu'i, isti'zaman li amrihi, domin girmama al'amarin Allah. Wa tahayyuban li jalalihi wa izzati sultani, domin kuma samun haiba irin ta girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma karfin ikon shi. Wa hadaran min alimi azabihi, da kuma jin tsoran wato girman azaban Allah subhanahu wa ta'ala da ikaban shi. Wa idza zakaru kamal ra'afati Allah ta'ala wa rahmatuhu li'ibadihi wa jalil thawabihi, idan kuma suka tuno da cikakkiyar tausayin Allah subhanahu wa ta'ala da rahamar shi ga bayin shi da irin sakamakon da yake badawa ga bayin shi, wa kabira ata'i, da kuma kyautar shi mai girma da yake yi, itma'annat qulubuhum birraja, sai zukatansu su samu kwanciyar hankali tare da kyakkyawan fatan cewa su ma wannan in zai same su. Wala natjuluduhum, kuma fatocinsu sai su samu wato sanyi a tare da su. Wan sharahat suduruhum, sannan kuma zukatansu sai su samu waraka daga wannan tashin hankalin da ya same su. Wa farihat nufusuhum, kuma sai su yi farin ciki a zukatansu. Fa qulubuhum wajilatun bi dhikrillah ta'ala, zukatansu suna masu razani dangane da ambata Allah subhanahu wa ta'ala. Idza zukira jalaluhu wa sakwatuhu wa iqabuhu, lokacin da aka ambaci girman Allah da uquba shi, sai ka ji zukatansu sun karaya, suna masu tsoron wannan uquba ta Allah. Wa mutma'innatun idza zukira rahmatuhu, kuma sai su ji dadi, suna masu fatan samu wannan abun lokacin da aka ambaci rahaman Allah, domin Allah yana da rahama sannan kuma yana da uquba. In an ambaci uquba shi ka ji tsoro, kada hakan ya same ka. In an ambaci rahama shi ka ji dadi, ka yi farin ciki, kuma ka ringa gurin Allah ya sa kana cikin wanda za su samu wannan. Sai ce fa hazihi alul arifina billah, wannan shine halin masana Allah. Al khaifina min alimi iqafihi, wanda suke tsoron girman uquban Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girman, ayoyin suna cikin suratul anfal, Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah subhanahu wataala yake cewa lallai mu'mini su ne wa'inda idan aka ambaci Allah wajilat qulubu zukatansu sukan kada saboda girman Allah wa idza tuliyat alaihim ayatu idan kuma aka fadi musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai ta kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma su masu tawakkali ne ga Allah subhanahu wataala ubangijinsu alladhina yuqimuna salat su ne wa'inda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah yace daga abin da muka arzuta su na dukiya yunfiquna suna ciyarwa ga wa'inda ba su da hali ulaika humul mu'minuna haqqan Allah yace wa'inna su ne mu'minai haqqan na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da wasu matsayi wasu darajoji a wajen ubangijinsu wa maghfiratun kuma suna da gafara daga wajen ubangijinsu wa rizqun karim sannan kuma suna da arziki wanda yake mai girma a wajen Allah subhanahu wataala wa ahlus sunnati wal jamaa malin yace ahlus sunnati wal jamaa yatahalluna bi makarimil akhlaq suna sun kebanta wato daga cikin halayensu akwai halaye wanda suke masu kyau wa mahasinil a'mal da ayyuka masu kyau wal aqwali wal af'al haka kuma maganganunsu haka kuma ayyukansu gaba ɗaya masu kyau ne fa yuhibbu ba'dhum ba'dan sashin su yana son sashi ba sa kiyaye da zuina wa yatarahamu ba'dhum ala ba'd sashin su yana tausaya ma sashi mu'mini abin da zai yi shine tausaya wa mu'mini dan uwan shi wa yasuddu ba'dhum li naqsi ba'd in akwai wata nakasa a cikin wani a cikin su to suna kokari su toshe wannan nakasa ba irin abin da mutane suke yau ba in an dan wanka yana da wata nakasa kai kokari kake ka bayyana wanda bai sani ba ma ya sani wannan kuskure shi mu'mini in akwai nakasa a tare da dan uwan shi kokari yake kan wani ya sani a toshe wannan nakasa ta yanda ba wanda zai gane wannan shine imani ne gaskiya wala yuwaluna wala yu'aduna illa ala asasiddin kuma ba sa nuna soyayya ba sa nuna kiyayya face akan turbata addini in ka gani sun ki wani to dalilin addini ne in ka ga sun so wani dalilin addini ne fahum ahsanun nasi akhlaqan su sun fi kowa kyawawan halaye wa harasuhum ala zakati anfusihim bi ta'atillah kuma sun yi kowa kwadayin tsarkake zuciyarsu ta hanyar biyayya ga Allah wa akmaluhum khulqan wa siratan kuma sun yi kowa samun kyawawa cikakkun dabi'u wanda suke masu kyau kuma sun fi kowa da wato cikakkiyar rayuwa wanda take cike da abubuwan koyi la yatakallamuna illa bil khair ba sa yin magana su wadi wani abu in ba alkhairi bane ba wa bima yanfa'u nas kuma ba sa fadin wani abu sai da abin da zai zamanto amfani ne ga mutane wa fil jumlati a takaice mallan yace hum safwatu khalqillah su ne zababbu daga cikin halittan Allah wa khiyaratuhu wa awliya'uhu ba'da anbiya'ihi wa rusulihi ahli sunna su ne zababbun Allah wa'inda Allah ya zaba kuma su ne waliyan Allah bayan annabawan shi da manzannin shi alaihi wassalatu wassalam tsira da amince tabbata a gare su wa min mizatihim fi i'tiqadihim wa akhlaqihim wato yana daga cikin abin da suka kebanta da shi su ahli sunna daga cikin aqidarsu da halayensu annahum la yakhtalifuna fiha ma'a madri zamani wal makan wannan abin da zaka samu ahli sunna da shi kenan duk lokacin da za a je da zo a tahi a dawo zamani ya shude wani ya zo ahlus sunna ba sa taba sauya yanda kake ganin ahlus sunna na gaskiya a yau yana gudanar da rayuwar shi haka ahlus sunna na shekara 100 na farko yi rayuwar shi ba gwammanci ba za ka samu ahlus sunna bayan shekara 50 zamani ya zo sai to wannan sunna ma ya kamata a mata gyaran wuska tunda an samu evolution ita ma sunna dan yi evolution ta ba gwammanci ahlus sunna yanda yake a yanzu ko bayan shekara 100 din ta tahi aka dai aka dawo ko kuma ta zo zaka same shi a yanda yake bai sauya wannan shine miza ta ahlus sunna wato wal jamaa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wani hadisin yana cikin sunan at-tirmizi al imam al albani ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa wanda yafi mu'minai cikar imani shine wanda yafi sakyawan hali wanda a yau mu kuma rayuwar dabi'un mu halaye mu ba su da kyau wani in yana tare da wani in yana nan sai ya wada abin alkhairi amma in ya gusa shine farko wanda zai zalle shi wani yana tare da wani in ya ga mishi abin alkhairi ya same shi a maimakon ya taya shi farin ciki sai ya yi hakan a gaban shi in ya gusa sai ya ce Allah sa hakan in ya kauce akwai wanda zai hoki a gaban ka ka sai sabon mota ko sabon inji sai ce wannan yake hankali in baka ba yanzu garin na accident ake tunda bai bayyana accident ya gura miki sabon inji kaga kenan me yake nuna maka so yake ka wadi so yake wannan ni'imar da Allah ya maka ta koshi wannan ba hali bane ba mai kyau kuma bai kamata ba a samu ahlus sunna da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisin na daban wannan hadisin shi ma dai a cikin shi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna min ahabbikum ilayya annabi ce daga cikin ku wanda nafi so a cikin raina wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyama wanda yafi samun kusanci da ni a wajen zama a ranar al-qiyama annabi ce ahsanukum akhlaqan wanda yafi kyakkyawan halaye kaga dole ne in mutum yana so ya samu wannan matsayin da annabi ya fadi sai ya gyara halayen shi sun zama to masu kyau hadisi na ƙarshe da zamu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin shi ma yana cikin sunan Tirmidhi annabi yake cewa ma min shay'in yudau fil mizan babu wani abu wanda za a dora shi akan mizani na auna ayyukan bayi a ranar kiyama athqalu min husnil khulq wanda ya kai kyawawan halaye nauyi wanda kuma gashi na ayyuki yawa sun ce in mutum mizanin shi abun awon shi yayi nauyi zai je aljanna kusa kusan nan Allah yake cewa faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wanda ma'aunin shi ne yana cikin rayuwa yardadda to annabi yace babu abin da zai kara ma wato ma'auninka nauyi kamar kyawawan halaye sai yace wa inna sahiba husnil khulqi shi wanda yake da kyawawan halaye la yablughu bihi darajata sahibis sawmi was sala wannan kyawawan halayen kadai sun isa su kai shi daidai dabra da wanda yake ma'abucin azumi da wanda yake ma'abucin salloli da nafilfili domin mun san da cewa wanda yake yawan azumi darajar shi daban ce a cikin mutane wanda yake yawan sallah darajar shi daban ce a cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake da kyawawan halaye wa'innan halayen nashi za su kai shi yayi daidai da wa'inda suke aikata azumi da wa'inda suke aikata sallah wannan hadisin al-Imam al-Albani ya inganta shi kuma anan ne ya kamata mu tsaya domin mun zo karshen bayani dangane da abin da ya shafi wato tsari ko kuma tafarkin magabatan kwarai a cikin abin da ya shafi dabi'u da halaye kenan zamu shiga in Allah ya kai mu ga darasi na gaba wato halaye daga cikin halayen magabatan kwarai wanda aka rawaito wanda ya kamata a ce mun yi koyi da su insha Allah kenan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana in Allah ya so ya yarda wannan shi zama darasin mu na ƙarshe tunda azumin Ramadani ya zo kusan rana ta yau ana kyauta zata in an ga wata an bija an samu azumi guda ɗaya insha Allah kenan zamu tsaye da karatu daga nan in Allah ya kai mu bayan sallah sai mu ci gaba insha Allah wanda kuma ya daidai da darasi 50 da muka yi kenan wani darasi guda 50 sati 50 ina ga da yawa tunda wannan ya zama shekara ɗaya da wata biyu kenan ko da aka fara karatun shi wannan littafin amma har yanzu mu kare ba kenan muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara mana rayuwa da iko har zuwa lokacin da zamu sauke littafin gabaki ɗaya kuma in Allah ya yarda mu sa wani insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته